Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masaurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 17 ga watan Yulin shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Wasu 'yan jam'iyyar Republican hudu sun hada kai da daukacin 'yan jam'iyyar Democrats a majalisar wakilin Amerika, inda suka amince da matsayar da ta yi Allah wadai da kalamun nuna wariyar launin fata da shugaba Donald Trump ya yi. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan babban kwamandan sojin Myanmar Ming Aung Hlaing da wasu manyan shugabannin sojin kasar saboda kisan kiyashin da aka yi wa musulmai 'yan kabilar Rohingya.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau Laraba ne 'yan majalisar dattawan Najeriya suka tabbatar da Justice Tanko Muhammad a matsayin alkalin alkalan Najeriya. Bayan haka za ku ji cewa a yau Laraba din aka fara wani taro a jamhuriyar Niger game da batun magance matsalolin tsaro da haɓaka tattalin arziki musamman a yankin tafkin Chadi. Muna kuma tafa da shirin Himma wanda Abdulaziz Adli Ture shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Wasu 'yan jam'iyyar Republican hudu sun hada kai da daukacin 'yan jam'iyyar Democrats a majalisar wakilan Amurka, inda suka amince da matsayar da ta yi Allah wadai da kalamun nuna wariyar launin fata da shugaba Donald Trump ya yi game da wasu 'yan majalisa mata a bangaren jam'iyyar Democrats. Kudurin na majalisa ta wakilai wanda ya samu amincewa da kuri'u 240 bisa kuri'u 187 a yammacin jiya Talata, ya yi Allah wadai da karkasar harshe kan kalaman nuna wariyar launin fata da ya kara haddasa fargaba da nuna kiyaya ga sabbin Amurkawa da mutanen da farar fata. Shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi ta yi kira ga majalisar da ta hada kai domin yin Allah wadai da kalaman da Trump ya yi na wariyar launin fata waɗanda ya wallafa a shafinsa na Twitter. Mafi akasarin 'yan jam'iyyar Republican da ke majalisar sun ki amincewa da wannan matsaya da majalisar ta wakilai ta ɗauka. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan babban kwamandan sojan Myanmar Ming Aung Hlaing da wasu manyan shugabannin sojin kasar saboda kisan kiyashin da aka yi wa musulmai 'yan kabilar Rohingya a jihar Rakhine da ke arewa maso gabashin kasar. Takunkumin da aka sanya wa Ming Aung Hlaing da mataimakinsa So Win da wasu shugabannin biyu da iyalansu zai hana su shiga Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce wannan sanarwar ta Amurka ta zama kasa ta farko da ta dauki mataki akan manyan shugabannin sojojin kasar ta Burma. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce wannan babban misali na rashin nuna adalci na hukumomin sojan suka nuna shine yadda bayanai suka nuna cewa Ming Aung ya bada umarni a saki sojojin da aka samu da laifin aikata kisan kiyashin akan 'yan kabilar Rohingya. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Amurka Donald Trump ya mayar da martani ga wani babban jami'in diplomasiya na Iran wanda ya tada batun tattaunawa kan shirin kera makamai masu linzami, inda ya ce bai amince Iran ta yi gwajin makamai masu linzami ba waɗanda Amurka take kallon su a matsayin waɗanda za su iya ɗaukan makamin kare dangi. Yayin da ake jawabi ga manema labarai a jiya Talata a taron majalisar gwamnatinsa a fadar White House, Trump ya ce ba zai yiwu Iran ta riƙa gwajin makamai masu linzami kame kirar ballistic ba, wadanda a yanzu haka a ƙarƙashin yarjejeniyar nuclear shekarar 2015 za su iya yin hakan. A shekarar da ta gabata ne shugaban Trump ya fice daga yarjejeniyar, inda ya ce tana da rauni sosai kuma an nuna wa Iran matukar sassauci. Ya kuma ƙara ƙaƙƙaba takunkumi akan hukumomin Tehran a wani mataki na nuna matsin lamba don a saki hawan teburin tattaunawa, a kuma dakatar da ita daga munanan halayen da Amurka ta ce tana nunawa. Wakilan gwamnatin mulkin sojin Sudan da gamayar kungiyoyin da ke kare mulkin demokradiyya sun rattaba hannu kan wata matsaya ta siyasa da aka cimma a yau Laraba a matsayin wata yarjejeniya da za ta ba da dama a raba makamai. Ana sa ran za a sanya hannu a wani bangare na yarjejeniyar ta tsarin mulki a ranar Juma'a mai zuwa. Wannan ci gaba da aka samu matakai ne da za ta yi sharar fage wajen mika mulki a kasar ta Sudan, wacce ta kwashe watanni tana fama da rikice-rikice tun bayan da sojoji suka haɓarar da dadaddan shugaban kasar Umar al-Bashir. Wannan yarjejeniyar ta raba makaman ta kuma ta kunshi kafa ta wata majalisa ta haɗin gwiwa wacce aka daura mata alhakin shugabancin kasar har na kusan tsawon shekara uku kafin a yi zaɓe. An kama wani malamin addinin Islama wanda ake zargi da kafa wata kungiyar 'yan ta'adda wacce aka daura mata laifin harin Mumbai da aka kai a shekarar 2008. Hukumomin Pakistan sun ce an kama Hafiz Sa'id a yau Laraba a mahaifarsa da ke lardin Punjab a kusa da wani gari da ake kira Gujranwala. Ana zargin kungiyar Sa'id mai suna Lashkar Al-Talib da kai hare-hare a cibiyar kasuwancin kasar ta India waɗanda suka hallaka sama da mutum 100 kuma da 70 suka kuma jikatta sama da kuma mutum 300 cikin kwanaki hudu. Amurka ta yi tayin bada tukuicin dala miliyan 10 ga duk wanda ya bada bayanai da za su kai ga kama Sa'id. Wannan kuma da aka yi wa kama kuma da aka yi wa Sa'id na zuwa ne kwanaki kafin ziyarar da Prime Minister Imran Khan zai kawo nan Washington.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko zamu fara da Najeriya. A yau Laraba ne majalisar dattawan kasar ta tabbatar da Justice Tanko Muhammad a matsayin babban alƙalin gwamnatin kasar bayan ya yi rikon ƙwarya a wannan mukamin kusan tsawon watanni 6. Na tuntuɓi wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda akan abin da ta sani game da Justice Tanko ga abin da ta ce.
Majalisar Dattawan Najeriya dai a yau ta tabbatar da muƙaddashin alƙalin Najeriya Justice Tanko Muhammad a matsayin tabbataccen shugaban alƙalin Najeriya a yau din Laraba 17 ga wannan wata na Yuli da muke ciki. Idan kin tuna alhamis din da ya gabata ne shugaba Muhammadu Buhari ya aika da wasiƙa zuwa majalisar dattawa inda ya buƙaci talakoki su tabbatar da Tanko Muhammad matsayin shugaban alƙalin Najeriya na jinjiji. Wannan kuma ya biyo bayan takardar majalisar koli ta shari'a wacce ta buƙaci Buhari ya zamar da Tanko Muhammad cikakken alƙalin alƙalai. To ya shigo daurin majalisa mu'adana da shi da ɗan majalisa inda suka yi masa tambayoyi ya kuma rika ba da amsoshi. Ya kwashi kusan sa'o'i biyu yana amsa tambayoyin ɗan majalisa. Idan kin tuna ai shugaba Buhari ya naɗa alƙali Tanko Muhammad ne tun watan Janairu na bana bayan ya dakatar da tsohon alƙalin alƙalai Walter Alode wanda aka yi tuhuma da zargin ɓoye ƙaddarorinsa. Kinga ya yi kwashi lokaci mai tsawo zuwa kamar watanni 6-7 kenan yana rikon ƙarya na wannan mukami.
To bayan da aka rantsar da shi me ya faɗa?
Shi dai Justice Tanko Muhammad ya yi jawabin rayuwarsa inda ya ce an haife shi ne ranar 31 ga watan Disamba na 1953 a doguwa ƙaramar hukumar GIA da ke jihar Bauchi. arewacin Najeriya. Kuma ya halarci makarantar gwamnatin Ajare da ya karatu sakandare kuma ya kammala a shekara a sada karfi da uku. To ya yi karatun magistri a 1984 da kuma karatun digiri na uku. Wato shi ne doctorate degree kenan a nan ta jami'ar Ahmadu Bello a shekara 1998. Saboda haka ya cancanci ya zama alƙalin Najeriya a bisa wannan takardar da aka kawo wannan takardar aka cancance shi a yau an tabbatar masa da wannan muƙami na zama alƙalin Najeriya. To yayi bayanai dai da dama inda ya faɗi wa'insu ƙalubale da zai iya fuskanta a yanzu. Amma kuma ƙalubalen ba abu ne da zai nemi taimako wajen kowa ba, saboda ceton a dokance bai kamata ya nemi alfarma ko daga ɓangaren gwamnati ko kuma daga ɓangaren majalisa ba, domin shi ma yana gudun karya dokar ƙasa inda wasu ma za su ke zuwa wurin shi neman alfarma. Domin ya yi bayani ya ce an ƙara masa jeji wajen 5 ne ko 6. A halin yanzu haka ba shi da ma inda zai ba shi doki na ke zauna su yi ayyukan shi, amma dai zai ga abin da zai yi yiwuwa zai yi ɗan cire ma'aikata ƙanana saboda ba waɗannan manya ofisoshi, sannan daga baya ya san abin da zai yi bayani na samun miki wuraren zama na yin ayyukan kawai saboda yana so ya bi doka. Saboda haka waɗannan yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da ya mana bayani a yau.
To yanzu da ya samu wannan muƙamin, me ya kamata ya fi mai da hankali a kai a Najeriya a wannan fannin na shari'a?
To abin da ake muke gani a ƙasa na ya mai da hankali a kai, wasu sanatoci sun mai waɗannan tambayoyi irin kamar a ce idan aka zo yin shari'in haka sai a riƙa ganin cewa wasu shari'a na wuce shekara ɗaya, suna wuce lokaci, suna wuce kima haka. To ya yi bayanin cewa akwai irin bayanan da akan kawo a kotuna da wani lokaci da ke kawo dogon jinkiri wajen yin bincike, shi yasa wasu shari'un suke ɗaukar lokaci masu tsawo. Ya yi alƙawarin zai duba da wannan, saboda a riƙa yin shari'a a cikin lokaci domin a yi adalci a kuma ba wa masu kaɗi haƙƙoƙinsu.
Madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar, inda a yau aka fara gudanar da taron gwamnonin jihohin yankin tafkin Chadi da nufin tattauna hanyoyin farfado da tattalin arzikin al'ummomin da rikicin Boko Haram ya jefa cikin ƙangin rayuwa. Wakilin murya Amurka Sulaiman Manubarma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Taron wanda shine karo na biyu da hukumar raya tafkin Chadi ke shiryawa, wata hanya ce da ke baiwa hukumomi da talakawan yankin tafkin Chadi damar canza yawo a tsakaninsu domin tsayar da magana guda a game da matsalolin da suka fi addabarsu biyo bayan barkewar rikicin Boko Haram. Ambassador Nuhu Maman shi ne sakataren zartarwar hukumar raya tafkin Chadi.
Mun lura cewa gwamnoni su suka fi kusa da mutanen da wannan abun ya shafa sosai. To dama can ana yin harakokin ba a kawo su ba a jawo su jiki ba. Shi yasa aka ce to ya kamata gwamnoni dinga haduwa kowace shekara guda su hadu wani wuri domin da a tattauna a ga shin daga yau yaya za a yi a ci gaba da wannan.
Samar da tsaro ta hanyar ayyukan farfado da tattalin arziki da abin da ya shafi makomar 'yan gudun hijira na daga cikin abubuwan da taron na birnin Yamai zai mai da hankali a kansu, in ji gwamnan Difa Muhammad Mudur.
Kun san da matsalar babba ita ce yanzu wani dibi ne za mu ma matsalar security, na biyu kuma akwai matsaloli na ginin kasa tunda jama'a suna cikin matsaloli. Don dole ne mu ga wa'anne ayyuka ne ya kamata a ɗauka don saboda jama'a su ɗan farfado. Na uku kuma kun san akwai matsaloli kamar na masu gudun hijira da sauransu. Mu gwamnoni muna da yawuni mu ga yi magana bisa kansu, mu san su ma matakan da za a ɗauka game da taimakon da partners suke kawo mu.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umara Zulum na daga cikin gwamnonin da ke wakiltar Najeriya a taron na birnin Yamai.
UNDP ne mun nemi bukata a kasashen waje wanda Germany da Sweden da makamantansu suna taimako don saboda su sa karfi a wurare guda uku. Wato security shine number one. Na biyu wato infrastructure development raya kasa. Na uku wato yadda za ta maka mutane don saboda su zama suna rike kansu. Yadda za su yi noma, za su yi kasuwancinsu shine abin da ya kawo.
Matasa na da rawar takawa a sabuwar tafiyar da gwamnonin jihohin tafkin Chadi suka sa gaba. Sabili kenan aka gayyato shugabannin kungiyoyin matasan waɗannan ƙasashe. Kwamar Dauda Muhammad Gombe ya fito ne daga Najeriya.
Misali ka dauki Maiduguri, in ka dauki yan civilian JTF, kusan duka matasa ne. Su suka tsaya-tsayin daka suka kai ga wannan matashi. Idan ka duba maybe jihar Yobe, matasa ne suka dinga ba da information a sauwaƙe wajen kawo ƙarshen wannan. Idan ka duba Kamaru ko Chad ko ina, sojojin da suke matasa ne, ko ina matasa ne. To dole ma a saurari matasa kuma a aiki da matasa.
Kungiyar Tarayyar Afirka ta jaddada goyen baya ga wannan tsari da tace hanya ce da ke kaiwa ga samun zaman lafiya a yankin tafkin Chadi, kamar yadda wakiliyarta a wannan taro ambassador Hadiza Mustafa ta shaida mun.
Faɗannan da ake da Boko Haram yana da kyau a yi shi da makamai, amma babban magana da ya kamata a yi shine a hada da maganan ayyukan farfado da abin
da yake jawabin bude taro. Prime Minister Niger Birgira Fini ya gargadi mahalartan su nutsu domin zakulo shawarwarin da za su bada damar daukar matakan da za su taimaka a kawo ƙarshen kuncin rayuwar da miliyoyin jama'a suka shiga a yankin na tafkin Chadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC a gogon ma'anan yana cewa karfe 11:16. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma bata garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma bata garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tattauna ne
Bilal Ado Dalibi dan asalin ƙasar Najeriya da ke karatu a jami'a a ƙasar Turkiya. Ka samu ka zagaya cikin ƙasar ta Turkiya ko Istanbul kawai ka abin nan?
To na je wayansu garuka amma ban dade sosai ba. Highest da na yi kwana biyu kawai saboda makarantarmu tana Istanbul amma ba a cikin gari sosai ba. Sai an yi tafiya awa daya haka an fita, sannan za a je irin garin da makarantarmu take. So ba ma samu muna shiga Istanbul muna yawo, sai irin mun shiga bus haka, sai weekends kuma ba ma iya zuwa anytime duk lokacin da muke so. So shine matsalan kenan.
To ganin ka akwai dalibai mata da maza, 'yan Afrika koko maza kawai ne?
Akwai dalibai mata da maza sosai.
To su matan suna samun matsala kamar da ake cewa in ganka tura diyarka a Turai tana haka can ma ɗaya ne koko akwai sauyi?
To ka san to an extent kasan su ta musulmai ne, akwai musulmai da yawa. So idan aka ce irin idan na mace ta je kasan waje za ta watse kaza kaza a irin wannan kasan, abin ya zama choice. Ba wai za ka samu influence da yawa a kanka ne ba, ka samu pressure ka rasa yanda za ka yi. A wannan gaskiya akwai choice saboda akwai su mutanen masu addini, akwai kuma mutanen da they are very liberal. So ba wai idan ka je kai ka rike addini ba, idan ka je kasan za ka samu kanka kamar outsider, ba haka bane ba. Kana da group din da kake so ka bi. So duk wani condition da ka samu kanka kana da choice
a ciki. Ka jama kanka.
Exactly.
Ke ganin ka wane wace hulɗa ya kamata za iya samu domin a samu ci gaba? Dan idan ka diba ƙasar Turkiya ba kamar ƙasashen Afirka bane, kwarai sun ci gaba kamar ƙasar Turawa ce za ta ciya. Sai dai har yanzu ina ji mutanen mu na Afirka ba su san girman da ƙarhin da wannan ƙasa take da shi ba.
Ai ban sha shiga jami'o'in Najeriya sosai ba, shi ne matsala na. So amma gaskiya ina jin
kamar tsari ne, zaka ce tsari ne an bamu da shi yasa
makarantun suna da kyau, amma mu ne ba mu kula da su. Haka nake gani, especially su makarantun su na gwamnati na na suna kan makarantun sosai ana mikin shoko mai na tafiya daidai kuma ni naga da a ce mu muna da irin wannan kulan makarantun mu ba su zama yanda suke ba ba wai ba mu da malamai masu kyau ba muna da su ba wai ba mu karatu ba mu ma idan karatun ne mu ma muna yi amma ba za mu iya yi mu kadai ba dole sai muna yi kuma gwamnati mu tana taimakon mu sosai da a ce za mu samu irin attention inda muke bukata da mu ma makarantun mu za su yi kamar nasu
kamar na Turai ko inje kamar na kasar kamar Turkiya to wanda kira gare ki zunga matasa musamman ne ke sauraron mu wanda ke a Najeriya ko wanda ke kasashen waje akan batun ilimi akan yadda za su samu sauyin rayuwa idan su ma suna so su rayu su ta sake mu kamar da taka ta sake
abu mai sauki shine a makarantun da suke yanzu su dage da karatu saboda a kasashe a duka kasashe ba Turkiya kawai ba makarantu kullun suna cikin neman dalibai wanda suke da takardu masu kyau sosai ana ba su scholarship idan sun iya karatun da suke yi sosai ana neman duk wata makaranta tana so ta tara dalibai irin su sosai har da za ta iya cewa ta an share musu zancen kuɗin makaranta
kenan akwai jami'o'i da dama a Turkiya yanzu haka wanda suke ba dalibai scholarship
akwai aboki na dan Najeriya ne ya biya kuɗin makaranta na shekaran shi na farko da results din shi suka fito suka ga suna da kyau a department din shi shine na daya sai aka ce mai ba sai ya sai aka bashi scholarship aka ce ba sai ya ringa biyan kuɗin makaranta ba
kenan an shahi mai kuɗin
gaba daya
kuma akwai wannan jami'i akwai jami'in da ake karantar da harka likita ilimi kamar medicine da su chemistry da wannan daga
akwai makarantu na wayanda su na medicine ne ma kawai gaba daya kuma kana karatu kana aiki a asibiti
ikon Allah Bilal Ado kenan dalibi na asirin kasar Najeriya da ke karatu a jami'a a kasar Turkiya mun gode da bamu damar tattaunawa tare da kai a cikin wannan shirin namu na himma batar gaggu wanda ni Abdul Aziz Adili Toroki hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Tuma da la a gaida Abdul Aziz Adili Toro yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Kabiru JK Karaya daga jihar Sokoto Najeriya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka ko shakka babu abinda Majalisar Dinkin Duniya ta ce akan harkokin kiwon lafiya cewa mafi yawan mata ba sa nema wa yaran su maganin kariya daga cututtuka wannan maganar gaskiya ne sau da yawa kake baiwa matarka kuɗi ta je asibiti don diba lafiyar yaronta ta kizuwa to kun ga wannan wani babban kalubale ne a fannin lafiya sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad da Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yace budaddiyar wasikar da Olusanjo Obasanjo ya rubuta wa shugaba Muhammadu Buhari inda a cikin wasikar ya nuna gazawar Buhari wajen tsire ma ɗan Najeriya kitse a wuta hakan yayi daidai duba da ganin gazawar Buhari wajen inganta rayuwar jama'a domin mulkin sa ga rajiya bisa ga yau daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Hafizu Balarbi Gusau yace tabbas ziyarar kakakin majalisar wakilan Najeriya a jihar Zamfara mu al'ummar jihar mun yaba da wannan ziyara ta yini guda da ya kawo mana domin kuwa haka ya nuna yanzu muna da yakinin samun sauyi mai ma'ana a cikin jagorancin majalisun Najeriya yadda suka nuna damuwa da bukatocin al'ummar kasa baki daya sai kuma sakonmu na gaba sakon hadin gwiwa ne daga Kadora da Gaga dan Fulani Wargi da Yahaya a Dano a Zare suka ce assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka hakika matsalar satar mutane domin neman kudin fansa tana nema ta gagari kwandila da fatan gwamnatin kasar mu da jami'an tsaron za ku ƙara zagi damtse wajen kawo ƙarshen matsalar a ƙarshe muke addu'ar Allah kawo muna da wannan zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu Najeriya
da Afrika da ma duniya baki daya. Amin summa amin. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori da Kabiru Hassan Malam Madori da Muhammad da Sadiq dan Hausa Baturiya a jihar Jigawa. Suka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya kamata ya gudanar da gagarumin canji a majalisar ministocinsa da yake shirin kafa. Muddin yana so ya cimma manufofinsa na ɗora ƙasarmu Najeriya a kan tuba mai kyau.
To madalla, kafin mu je ga takaitattun labaran duniya ga wannan saƙon. Madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Wasu 'yan jam'iyyar Republican hudu sun haɗa kai da ɗaukacin 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka, inda suka amince da matsayar da tayi Allah wadai da kalaman nuna wariyar launin fata shugaban Donald Trump ya yi game da wasu 'yan majalisa mata a ɓangaren jam'iyyar Democrats. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi a kan babban kwamandan sojin Myanmar Min Aung Hlaing da wasu manyan shugabannin sojin ƙasar saboda kisan kiyashin da aka yi wa musulmai 'yan ƙabilar Rohingya a jihar Rakhine da ke arewa maso gabashin ƙasar. Takunkumin da aka sanya wa Min Aung Hlaing da mataimakinsa So Win da wasu shugabannin biyu da iyalansu zai hana su shiga Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce wannan sanarwa ta sa Amurka ta zama ƙasa ta farko da ta ɗauki mataki a kan manyan shugabannin sojojin ƙasar ta Burma. Shugaban Amurka Donald Trump ya mayar da martani ga wani babban jami'in diplomasiya na Iran wanda ya tada batun tattaunawa kan shirin kera makamai masu linzami, inda ya ce bai amince Iran ta yi gwajin makamai masu linzami ba waɗanda Amurka take kallon su a matsayin waɗanda za su iya ɗaukan makamai kare dangi, yayin da yake jawabi ga manema labarai a jiya Talata a taron majalisar gwamnatinsa a fadar White House. Trump ya ce ba zai yi Iran ta riƙa gwajin makamai masu linzami kira ballistic ba waɗanda a yanzu haka a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 za su iya yin hakan. A shekarar ta gabata ne shugaba Trump ya fice daga yarjejeniyar, inda ya ce tana da rauni sosai kuma an nuna Iran matuƙar sassauci. Wakilin gwamnatin mulkin soja Sudan da gamayar ƙungiyoyin da ke kare mulkin demokradiyyar sun rattaba hannu.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hadiza Carey da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Aidan Utku, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.